الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يعتبركم من سابوا أو من مسلات من جارة البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قبائل كرات من عمدة الأحكام واللفاوة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 97 a cikin karatun wannan littafi. Satuttuka da suka gabata muna cikin kitabul alban littafi ko babu wanda yake mana bayani akan rantsarantsi da abin da yake wajibi akan wannan rantsarantsa. Mallam ya kawo mana hadisai, mun karanta hadisi, ina kirtan mun tsaya kan hadisin da yake hadisi Abu Huraira wanda yake mana bayani akan hadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya haikaito daga wannan abin da Sulaiman dan Dawud alaihi salam ya dauki riza ya aiwatar Allah bai bashi damar yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi mala'ikan da yake tare da shi yake cewa ka ce insha Allah annabi Sulaiman bai ce ba insha Allah ba kasancewa kudirin da ya dauka yake cewa zai zagaye iyallan shi a dare guda kuma kowace ta dau cikin da za ta aihu mai mahayin dokin da zai daukar kalmar la ilaha illallah yujahidu fi sabilillah aw yuqatilu fi sabilillah a lokacin nan mala'ikan da yake kusa da shi yake cewa ka ce mana insha Allah sai annabi Sulaiman bai ce insha Allah ba sai Allah ya kaddara wannan zagayen da yi na iyallan shi ba wanda ta aihu sai dai lakan ita ma rabin mutum ba mutum cikakke ba yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa insha Allah law qala insha Allah lam yahnas da yace in Allah ya so yace da bai kafara rantsuwar shi ba to shi san ya karkashin hadisin daga cikin abubuwan da muka hada daga cikin fa'idodin hadisin yake cewa duk lokacin da mutum zai yi rantsuwa ya hada ta da insha Allah to babu kafara akan shi babu kafara akan shi duk abinda zaka dauko dari ka ce wallahi tallahi bana sake huta mata wannan kofin sai ta wancan kofin insha Allah to koda ake ke man cewa ka huta da wannan to babu rantsuwa akan babu kafara akan ka mun yi bayani akan kafara shine can ubangiji yake bayyana mana la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام من ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم وبنجي yake bayyana mana yake cewa Allah baya kama ku akan rantsuwa ta lagau da kuke yi can baya a harkan babu mun yi bayani kan hadisin Aisha wanda take mana bayani akan rantsuwa ta lagau shine mutun ya zo yace a irin zancen da mutun da zai yi a cikin gidan shi yana wallahi ke ba haka bane ba irin wannan rantsuwa wannan ta warki da mutum da yake yi kamar bakin shi ya saba irin gadin da bai kamata ba haka in ba amma dai rantsuwa ta wasa wanda ba da jiddiya ba mutum yayi rantsuwa ba to irin wannan Allah bai kama bawa akan dalilin wannan rantsuwar da yi Allah yana kama bawa akan rantsuwar da yi ne bima aqattumul ayman kurum abinda ka san haka ne kace ka rantsi ba ka saki yin kaza ba ko kuma ka rantsi kaza kaza ne kuma hadda zuciyar ka da gaske kake akan rantsuwar da kai abin haka ne to a irin wannan rantsuwa ita ce Allah yake kama bawa to idan kai abin sai bayyana a gare ka ba hakan bane ba to abin da zaka yi shine zaka yi kafarar rantsuwar ka shine in ma ya kasance ka kama ka samu miskinai guda 10 ka ciye su da su ko kuma ka musu ka dinka musu complete guda 10 ka ba su saka a cikin su abincin kuma irin abincin da matsakaicin abincin da ake ci a gidanka sannan yake cewa baya da haka au kiswatum au tahriru raqaba ko kuma ka entar da bai
idan ka gaza wa'annan dukkan su to abin da ya kamata kai shi shine ka samu kai azumi guda uku. Amma dai kamar yanda muka bayyana malumai sun tayi akan a'a dukkan wannan ita abin da ya shahi kafara wannan mukhayyarun mutun yana da zabi akan haka idan ya kasance yana iya yin dukkan wa'annan kafarorin. Amma dai a halin da mutum bai iyawa to a lokacin nan za a jiran tabi zaka ciyas saboda ciyas wattahi idan baka iyawa za a nemi to ka tuhatar da su ka sayan musu izari da ridai inda yana yiwa a yanzu kuma ka dumka musu kwamfule riga da idan kuma baya yiwa to ka ya enter da bai ba idan baya yiwa shikenan sai ka dau abin da yake karanci shine kai azumi guda uku shine kafara rantsuwarka wanda kai. Amma dai ciyaswa ita ta muhimmanci wannan shine kafara rantsuwa. Mun tsaya zan mu tashi hadisi na 358. Malaike cewa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yamini sabri yaqtatu biha mala mru'in muslimin fa huwa fiha fajir laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban wa nazalat innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihim thamanan qalila ila akhir al-aya. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi cikin kitabut tafsir tafsiru suratu ali imran babun innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihim thamanan qalila babi wanda yake mana bayani kaga wa'inda suke canza alƙawarin Allah da wasicin da aka yi musu su bada shi akan wani abu dan abinda bai taka kara ya karya ba na daga rayuwar duniya yake cewa ulaika la khalaqa lahum wa aymanuhum thaman qalila da rantsuwan su akan wani abu wanda bai taka kara ya karya ba dan su samu rayuwar duniya ko dan su ji dadin duniya ko dan su samu wani mukami ko dan su yi kaza yake cewa to wa'annan ubangiji ba shi da rabo abun ubangiji a gobe kiyama. Wannan shine babun da Imam al-Bukhari ya kawo zan zo kan aya insha Allah juz'i na 6 shahi na 34 hadisi mai lamba ta 4549. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin ingantaccen littafin shi cikin kitabul iman babu wa'idu man qata'a haqqu muslimin bi yamini babu wanda yake mana bayani akan wa'idi irin narko na azaba wanda aka tanadawa wanda ya ci haƙƙin wani albarkacin rantsuwa kurmuwa ne ka san da idan aka zo aka yi rantsuwa shi harka ta addinin musulunci duk lokacin da zaka tahi za a maka shari'a ta musulunci za a ce maka to albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar kai a matsayinka na wanda ka kawo ƙara zaka zo da hujja da shaidu guda biyu wanda za su tabbatar akan ƙarar da ka kawo lalle kai kake da haƙƙi akan shi idan baka da shaidu guda biyu to za a ce wanda aka kawo ƙarar irin zuwa idan yayin rantsuwa abinda ka kawo ƙarar za a dauki haƙƙin alƙali wannan ba wani alƙali wanda yake da hurumin ya keta wannan doka matukar mutum zai zo ya kawo ƙarar wani akan haƙƙin shi a ce mai kawo shaida ya ce baya bai da shaida to a wannan halin za a ce wanda wanda aka kawo ƙarar nashi za a ce rantse da Allah kayan wannan kayanka ne idan ya rantse kayan shi ne za a dauka a bashi. Da kwai kissa wanda wancan satin da fara kawo ta kissa Ali ibn Abi Talib da shi da wani Yahudi. Ali ibn Abi Talib ya huta fagen yaki da kwai dir'in shi kariyar shi wanda ya yadda ta a fagen yaki wani Yahudi ya dauke ta da ya tsince ta suka dawo bayan wani dogon lokaci Ali ibn Abi Talib a matsayin shi na khalifa na mummune ya shigo cikin kasuwa sai ya ga wannan dir'in nashi kariyar nan tashi ya ganta a cikin kasuwa ana neman saida ta sai ya ce ai wallahi wannan tashi ce Yahudi ya ce a'a wannan mulki na ne tawa ce aka ja ya ce wallahi tashi ce ya ce shi ma tashi ce ya ce to shikenan mu tafi zuwa ga alƙali lokacin nan Shuraih shine alƙalin da Allah shine wanda yake alƙalanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga tabi'ai shine babban alƙali a lokacin khalifancin Ali ibn Abi Talib suka zo wurin Shuraih da suka zo sai yake cewa ya Abul Hasan me ya kawo ka yake cewa Shuraih tsaya kakka kiraye ni da sunan Abul Hasan saboda ka girmama ni
ni da wannan mutumin da muka zo dukkan mu daya mun zo ne a mana hukunci kaga a matsayin shi na jagora alƙalin a ƙasan shi yake a matsayin shi na khalifa amma da yazo ya saddaka a wurin alƙali saboda duk wanda aka ba shi matsayin shi to a bar shi ya aikin shi ko da take kama shi wanda ya baka matsayin doka za ta biyo kaje to a matsayin da aka ba ka tsaya kai aikin ka yake cewa to Aliyu ni ya kawo ka ya cire dukkan wannan matsayin da Aliyu bin Abi Talib gare shi na a matsayin shi na khalifa yace Aliyu ya kawo ka yace kaji wannan kariyar tawa na yadda ta a fagen yaki wannan mutumin ya tsince ta yanzu da na ganta a kasuwa za a saida ta nace tawa ce a bada kaya na yace a ai mallakin shi ce sai yace mai to ya kai Ali kana da shaida yace eh yana da shaida aka ce su waye shaidin ka yace Hassan da Hussein diyan shi sai yace mai ka san addinin musulunci babu wannan kaida ko su diyanka ne suna iya komawa bayan ga suna iya daukan kaida ta jahiliya unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka yana mai zalunta ko ana mai zalunta shi yace wayannan bai dasu baya diyanka musa iya zabuwa din su maka shaida ba yace to da kai wata shaida yace ba wata shaida sai Allah aka ce wa bai gude to kai ka rantse da Allah wannan taka ce yace ya rantse da Allah aka ce mai tashi kudai shikenan an kare wannan ita ce kaida wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shubuta mana albayyinatu ala al-mudai wal yaminu ala man anka a lokacin har sun juya baya bai hudan nan yaga bai kyautatawa kanshi ba yaga iya adalci na addinin musulunci a matsayin jagora khalifa wanda daga nan garin Kufa in kana neman hatta da zuwa garin Turkiya musulunci ya kai zuwa ta kuma shi yake da kalma daya idan yace ayi idan yace a fasawa za a yi ya gani a matsayin shi yazo ya zubda duka wannan girman yazo an musu shari'a kuma an kwace haƙƙin shi ya san da haƙƙin shi ne an kwace an bashi a lokacin ne ya tabbatar da lalle addinin musulunci addini ne na adalci yace shi ma ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma aliga kayanka wannan shine adalci shine nan wannan Imam Muslim da ya kawo yake cewa narko ne ubangiji ya tanada wa duk wanda zai yi rantsuwa da Allah dan ya ci haƙƙin wani idan muka leka hadisin zamu same juz'i na harko shahi na 85 hadisi mai lamba ta 138 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah dan Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare su man halafa ala yamini sabri duk wanda ya rantsi akan mutan rantsuwa ta ya dau haƙƙin wani ko ya katangace haƙƙin wani akan shi ya sha makance haƙƙin wani akan ne ya ci shi shine ya kawo yake cewa ya qatatu biha malu mu'min muslimin dan kurbi ya yanke haƙƙin wani ya koma nashi haƙƙin da ya san ba nashi bane ba dan kurbi ya ci zai zo ya rantse da Allah akan lalle sai ya ci ya nace ne ya ci wannan haƙƙin yake cewa huwa fiha fajir yana mai jayayya yana mai rigima ta fajirci ta ƙarya yana mai rantsuwa ta ƙarya akan lalle sai ya ci wannan haƙƙin da ba nashi ba yake cewa laqiya Allah wa huwa alayhi ghadaban zai haɗu da Allah Allah yana mai fushi ta haka shi mu kalla halayen mu a yanzu dan kace na rantse da Allah haƙƙin kaza ya zama naka ba wani abu ne ba haƙƙin da ba naka ba kai turmi kai tabarya akan lalle sai ya zama naka in an baka kaci kashin shi za ka yi shikenan an kare baka goye shi ba kai shi gobe kiyama shi kuma duk abin da ka san kaci gobe kiyama to zaka zo kana labci da shi sai ka zo ka ajiye wa mutum kayan shi ina ga wanda zai yanki ƙasa daidai ɗani guda ya rantse ya ce ai daga nan zuwa can nashi ne wallahi tallahi ko a yanka ya ce ya ƙara kuma ya ta rantsuwa wallahi cikin nashi kaza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya ci daidai da shibiri guda ɗani guda na ƙasa Allah zai rajaya ne ƙasar bakwai sai an daga nan wannan ƙasa har zuwa ƙasar bakwai za a ciciɓo a rajaya mai a wata ruwaya za a mai gamban shi sai ya kai shi inda ya to ina ga wanda ya ci kare guda ina da wanda ya ci ilo kuma da rantsuwa ake fakewa a cikin wani. Wallahi ko ba da rantsuwa ba, wani dan ya yi ka hali ya dauki aboka a zo a yi ta rantsar, a yi ta karye ta karye ce, a yi ta lafta karya dan ka ci haƙƙin wani, wallahi tallahi zaka haɗu da Ubangiji, Ubangijinka yana da gushi da kai. Shine karanto yake cewa wa nazalat, sai wannan ayat ta sabka da kai yake cewa innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila, kaga waɗanda suke sayar da, suke canza alƙawarin Allah da wasiyoyin shi, shine ahdullah, alƙawarin da Ubangiji yayi tare da ku da wasiyyar da aka yi, kada ka ci haƙƙin wani. Wa aymanihim, da rantsaran sansu, samanan qalila, da dan wani abu wanda yake wanda bai taka kara ya karya wani daga duniya dan ka samu duniya, dan a ce ka mallaki kaza, dan a ce naka kaza ne, dan a ce kai ne a sama, kai ta rantsuwa dan ka ci haƙƙin wani, ko kuma kai ta ƙaryata ƙaryata dan ka ci haƙƙin wani. Yake cewa ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, wa'annan ba su da wani rabo a gun Ubangiji a gobe kiyama, ba wani tausayawa da Ubangiji da zai musu, ba wani kallo na rahama da Ubangiji zai musu. Yake cewa kuma wala yuzaki, Ubangiji ba zai tsarkake su ba daga zunuban da gare su ba a gobe kiyama ba. Yake cewa wala yanzur ilayhim wala yuzakihim, ba zai kalle su ba a taron mala'ul a'la, ba zai kalle su ba, ba zai ba su ba, ba zai tsarkake su ba daga zunuban su ba. Yake cewa kuma walahum azabun alim, kuma suna da azaba mai radadi. Wannan shine sakamako na wanda zai yi rantsuwa ya ci haƙƙin wani a gobe kiyama. Kuma wannan tana daga cikin siffofi, ko yana daga cikin siffofi na Yahudawa wanda ba su ɗauki ba ƙarya akan wani abu ba. Allah kiyaye. Kenan ƙarƙashin hadisin, abubuwan da zamu iya fahimta ko fa'idantuwa da su shine haramcin cin dukiyar mutane da ƙirƙira ta ƙarya, ko kuma rantsaran tsawon da suke na ƙarya. Kuma tabbas ƙarƙashin wannan ayar da muka karanta, wadda ta sabka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta, tana bayyana mana lalle ƙarya don cin haƙƙin wani, ko rantsuwa don cin haƙƙin wani, wallahi tallahi yana da cikin manya-manyan zunubai. Kasancewar malamai suna faɗa, duk lokacin da zaka ga Ubangiji yayi tartibin iqab, yayi tartibin uquba, an jeranta uqubar da za a yi wa bawa, a ce mai an mai kaza, za a mai kaza, za a mai kaza, kuma yana da azaba mai radadi, to lalle laifin da bawa yake aikatawa laifi ne wanda yake babba. Yana daga cikin alkabari, manya-manyan zunubai. Cin haƙƙin wani dalilin rantsuwa da wani zai yi, yana daga cikin manya-manyan zunubai. Kuma ga sakamakon da Ubangiji ya tanada wa mai cin haƙƙin wani, albarkatar rantsuwa. Haka kuma idan muka leƙa hadisin, zan mu ga hadisin ya ƙayyade mana, kamar idan muka karanta a zahirin shi, zan mu gani ya ce mana qata'a bi yaqta'u biha malu ri'in muslimin, dan ya ci haƙƙin wani mutum wanda yake musulmi. Wannan kuma amu ne, ba wai musulmi ba, hatta da zimmi da mu'ahid, wanda yake zimmi ne, wanda yake rayuwa a cikin musulmai, a cikin ƙasa ta musulmai, yake tahiyya da dokokin da musulmai suka tura a cikin ƙasa, kuma baya da haka yake ba da jizya. Muna da idan yana ba da jizya, yana da haƙƙin a kare mai ran shi, a kare mai mutuncin shi, a kare mai dukiyar shi. To shi ma wannan mutumin yana daga cikin waɗanda ake kira, duk wanda yayi wai kana ganin wani ba musulmi bane ba, kace bari ka bugi banza, to shi ma idan ka ci haƙƙin shi, to tabbas kana daga cikin wanda Ubangiji za su yi fushi da shi. Haka shi ma mu'ahid, wanda yake ɗan diplomat, ya shigo cikin tawaga ta jinduna ta musulmai, yana ciki, amma dai an yi alkawari ba zai yaƙi mutane ba, kurum zai zo yayi aikin shi wuce ta yi shi. Shi ma wannan haramun ne, wani musulmi ya hau kan shi ya ce bari ya bugi kan shi, albarkacin ba musulmi bane, kirista ne. In dai yana zaune a ƙasa ta musulunci, yana bin dokoki na ƙasa ta musulunci, yana ba da jizya, to wannan shi ma haramun ne ka ci dukiyar shi. Idan kiran ba wai kira a matsayin musulmi ba kadai ba, hatta da zulmi da mu'ahid, dukkansu suna cikin wannan kiran. Duk wanda ya ci dukiyar su da rantsuwa, hakika shi ma yana daga cikin wanda Ubangiji ya musu wa'idin azaba a gobe kiyama. Kuma mun sani irin na al'amarin Ubangiji, a koda yaushe rahamar shi tana rigayar shi. duk wanda ya ci haƙƙin wani idan zai nemi ubangiji shi ya gafarta mai to tabbas ubangiji shi zai gafarta mai sai dai haƙƙin da yake kan shi wajibi ne ni da wannan wanda ya ci duke shi wannan wajibi ne idan ka maida to haƙiƙa ka amince idan kuma ka maida ba to da kai ranar kin dillanci ranar da zaka maida ranar da yawma la yanfa malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim ranar da ba biye ba taro ba azurfa ba zinariya ladan kaza dauka a bahada illa dan sun kare za ki zurbin shi a rarrage mai a sassake a dora maka Allah kiyaye mu da wannan tozarcin na gobe kiyama da babu irin tozarci wanda ya kai kazo kazo kana tunanin kazo da abin kirki ka koma talaka talaka fitin a gobe kiyama shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sa abin shi yake cewa shin kun san waye matsiyaci suke cewa to mu dai a matsiyaci dai abinda muka sani shine wanda ba biye ba taro ba zinariya ba azurfa tare da shi bai hawan komi yana buka sai ya dashi gashi nan kayan shi ga sai yanda yake yace masa a'a yace wanda yake matsiyaci siyata ba wai ta nan duniya bace ba ta kan yi shi wannan wanda kake kallon shi babu komi a wannan babu komi a tare da shi wallahi ta kan yi ya kasance law aqsama ala Allahi la abarra da zai rantsa yace wannan masallacin cike yake da dukiya wallahi tallahi inda za ku shigo wallahi ku dukiya a ciki mutane ne wanda ga sunan zaka kalle su idanuwa za ta raina su amma dai Allah ya san su suwa yake sune ubangiji yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana law aqsama ala Allahi la abarra da zai rantsa da Allah akan kaza ba kaza ne wallahi tallahi abin sai ya koma koda ba haka bane sai ya koma haka yake cewa to ba irin wannan matsiyatan ba saboda irin wannan matsiyatan dan talauci ne na rayuwar duniyar nan za a huce a daita kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya burge ya bayyana mana mafi shakawar mutane a nan duniya wanda ya tsaya yabi Allah yabi manzon shi a wannan rayuwar tashi ta duniya za a kai shi a tsoma shi cikin gidan aljanna irin yanda ka san kake tsoman lifton za a tsoma shi a huddo shi a ce wani shin ka san wahala a rayuwarka ta duniya zai ci haba ubangiji ne wallahi sunan tawa ba sani ba ban san ba menene wahala ba mafi wadatar mutane a nan duniya za ya tarar da ubangiji gobe kiyama a mai tsoman lifton a cikin wutar jahannama a huddo shi a ce ka san me ake kira jin daɗi a ce wallahi tallahi fa ku goyi hannun jin daɗi yayi gaba shi yayi yamma shi bai san ba me jin daɗi ba to ka gani talauci ba wai talauci wanda ubangiji ya dora ma bawa ba a nan rayuwar shi ta duniya ba shi bane talauci ba talauci shi shine ka koma gobe kiyama ka ci dukiyar wani ka zalunci wani ka zagi wani ka yi da wani ka yi ai al'amimancin wani ka ci namun wani ka yi kiba da wani ka yi kaza ka yi kaza haƙuƙukan mutane a kanka amma dai kai ba a kullun kai kai ne daga an ce Allahu akbar kana son farko daga an ce a zo ai kaza kana ana tare da kai amma dai baka dakile kanka ba baka hana hannayenka ba da zaluntar mutane ba ƙarya cin haƙƙin mutane rantsuwa cin haƙƙin mutane da sauransu yake cewa to zai kai gaban ubangiji idan ya kai gaban ubangiji za a ce wani wani zai fito ya ci ubangiji dan dai wani ya ci mutunci na fa ya dauki mun kaza yayi kaza za a dauki ladan shi a tsakurawa wani a dauki ladan shi a tsakurawa wani a dauki ladan wa a tsakurawa wani har ya kai lokacin da ladan za su karasa a lokacin nan kuma ga wa'ansu jama'a nan sai kawo kai suke wani yazo gaban ubangiji wani ya mun kaza rana kaza a dauki zinubin shi daidai gwalgwadon iyalahin da kame a dora ne a dauka a dora ne har sai ya kai zinubin sun yi sharar ya rake abin da yake ne a lokacin da za a ce ku yi tantance annaba da shi wannan shi ne tantagaryen matsiyaci a gobe kiyama Allah kiyaye mu da tsiyata da tabewa a gobe kiyama shi ne kenan duk wanda ya tuba Allah zai gafarta mai akan rantsuwa da yayi akan ƙarya don ya ci haƙƙin wani amma dai ya sani haƙƙin nan wajibin shi ne sai ya mina shi kuma hada shi da yake cewa wa huwa fiha fajiru yana mai fajirci akan rantsuwar da yake ƙarya ce kurmi yake duk dan ya ci haƙƙin da ba nashi ba yake cewa to nan idan ya kasance mutum yana cikin mai mantuwa ko yana mai jahilta al'amari yayi rantsuwa to a wannan halin babu laifi akan shi ai dan ma ubangiji ya bayyana mana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha afwan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ubangiji kada ka kama mu idan mun yi kuskure, mun yi wani abu wanda wanda muka yi shi akan jahilci ko akan kuskure. Kenan yahuda wanda yi rantsuwa akan haƙƙin da ba nashi ba, yana tunanin haƙƙin shi ne ko kuma ya wance da ba a bashi ba. Misalin wani mai shago ya zo a wani ya bashi kuɗin, amma dai zai hankalin shi ya wance kwata-kwata da lalle an bashi kuɗin, zai ce wallahi ya rantse shi ba kuɗin nawa ba a bashi ba. Yayi ta rantsuwa kuma a ɗauki kuɗin a sake maimaita mai, in dai yana da mutuwa babu wani lahi a kan shi. Haka wanda ya yi akan jahilci bai sani ba, yayi rantsuwa aka bashi haƙƙin wani, shi ma wannan babu wani lahi a kan shi. Wanda yake da lahi shi ne wanda ya san da ba haƙƙin shi bane ba ya ɗauka ya ci. Haka hadisi idan muka leƙa zamu gani yana tabbatar mana siffa ta Allah madaukakin sarki, lalle Allah yana fushi game da bayin shi. Sabanin Mu'tazila da Asha'ira wanda suke inkarin su, can suna inkarin siffofin Allah, su kuma can suna inkarin sunayen Allah. Kenan mu a mazhabin mu na Ahlus Sunna wajibin mu ne mu tabbatar da sunayen Allah da siffofi na Allah madaukakin sarki, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wallahu ta'ala alam. Sai hadisi na gaba shi ma dai kusan ma'anar sa da hadisi wanda ya gabata, malam yake cewa al-hadisu at-tasi' wal khamsun ba'da as-salasumi'a, hadisi na 358. عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطي بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin babu kitabu shahadat, ya ce babu ne littafi wanda yake bayani akan shaidu. Wannan babi ne juz'i na uku, shahi na 178, hadisi mai lamba ta 2669. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabu al-Iman, babu wa'idu man qata'a haqqo muslimin bi yamini, babi wanda yake mana bayani akan narko na azaba wanda aka yi wa wanda ya ci haƙƙin wani da rantsuwar shi aka bi tanaji, juz'i na 1 shahi na 85, hadisi mai lamba ta 138. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Ash'as bin Qais bin Ma'adi Karib bin Muawiya bin Jibilla Abu Muhammad al-Kindi al-Kufi, wannan ita ce inkiyar shi da sunan shi, ma'ahiyar shi ita ce ake kiranta Kabsha bintu Yazid. Yana cikin ƙabaƙa na harko na masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai ya yi ridda lokacin da guguwar ridda ta taso, amma dai baya da shi kuma sai ya musulunci, ya dawo kan musulunci alhamdulillah. Ya mutu a shekara ta 40, a wata riwaya 41 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Kufa, kamar yadda Imam Zahabi ya kawo a cikin Al-Kashif juz'i na 1 shahi na 253. Yake cewa kana baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'r, yace ya kasance tsakankani na da wani mutum muna jayayya ko muna rikici akan wata rijiya, wannan rijiyar a can garin Yaman take, ba a nan ba garin Madina ba. Rikici ne shi ya ja ni na ja, na ce ta wace, ya ce ta shi ce, yace wata rijiya ce, rikici ya haɗa mu da ni da wani. Fahtasamna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai muka garzayo muka kawo kukanmu ko rikicinmu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa shahidaka aw yaminu. Yanzu abinda za a yi, kai Ash'as ka kawo shaidu guda biyu ko kuma shi ya yi rantsuwa ya ci banza. Wannan shi ne ƙa'ida, shi ne albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man anka, wanda ya kawo ƙara to zai kawo shaida akan lalle wannan abin da ya kawo ƙara akan shi nashi ne mallakin shi. wannan shaidin sa tabbatar lalle wannan abin nashi ne haƙƙinsa. Idan kuma babu shaida, to alƙali zai ce wa abokin ada, abokin wannan in nashi, abokin husumar tashi wanda aka kawo ƙarar shi, za a ce to kai ka rantse da Allah wannan a haƙƙinka ne. Idan ya rantse da Allah za a ɗauka a bashi, kamar dai yadda muka buga misali da alƙalancin da Shuraih ya yi ga Ali da wannan bai huti. To shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai shahidaka, shaidinka guda biyu su tabbatar maka da wannan rijiyar mallakinka ce. Ko kuma shi wannan mutumin abokin adawa taka, abokin jayayya taka, ya yi rantsuwa ya ci da ya ɗauki rijiya, rijiya ta koma mallakin shi. Ultu shi asa shi yake cewa idan yahlifu wala yubali, shin manzon Allah yanzu kurum yanzu daga ya yi rantsuwa shi kenan, ba a beka a kawo daga ya yi rantsuwa kurum ya ci banza shi kenan ni haƙƙina an ɗauka an bashi. Yana jajantawa, yana ganin shi ne mai gaskiya, wannan abokin adawa ta shi ba mai gaskiya ba ne ba, amma dai an nema gare shi kawo shaidu, ba shi da shi. Shi kuma kenan abokin adawa ƙarƙashin shari'a zai rantse da Allah, wannan haƙƙin shi ne, wannan rijiya ta shi ce ya rantse da Allah. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kukan da shi Ash'as ya kawo, idan ya rantse wa manzo Allah shi kenan bai ka a kawo kurum wannan abin nashi ne nashi ne. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي من ذا الله بيسيرا دا امنتي الله شتفتا غري شي يكي cewa من حلف على يمين صبري duk wanda yi rantsuwa akan ya rike haƙƙin wani ya qatati biha malam ri'il muslimi dan yaci dukiyar wani mutum musulmi yace fa huwa fiha fajir yana mai kurmu jayayya mai fajiranci akan wannan rantsuwar da yake yi yake ce laqiyallahu huwa alayhi ghadban zai ya hadu da Allah, Allah ya nemi fushi da shi. Shi ne a can wani hadisi wanda ya kawo shi Ash'as yake cewa wannan ayat innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Yake cewa ai wannan aya a kaina ta sabko, ni ne wanda na kawo kara zuwa da kawo karan wani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wata rijiya ta wanda take garin Yaman, da na kawo kara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to wanda ya ci haƙƙin wani akan rantsuwa ta ƙarya zai haɗu da Allah yana mai fushi. Aka samkaro wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan aya, kaga wanda suke canza alƙawarin Allah da wasiti na Allah da rantsuwar su kurum dan wani abu wanda za su samu na rayuwar duniya, to waɗannan mutanen ba su da wani rabo a gobe kiyama, Allah ba zai kalle su ba, ba zai tsarkake su ba, ba zai kankare musu zunubansu ba, ba zai kalle su ba, kuma suna da azaba mai raɗaɗi a gobe kiyama. Kana wannan hadisi idan muka leƙa zan mu gani yana karantar da mu wannan ka'ida mai muhimmanci, tana daga cikin manyan ka'idodi wanda suke qawaid al-qawaid al-fiqhiyya al-furu'at na qawaid al-fiqhiyya al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal-yamin 'ala man ankara. Haka hadisi idan muka leƙa zan mu gani yana karantar da mu idan mutum ya kawo ƙara to labudda ya kasance ya zo da shaidu guda biyu. Idan ya zo da ɗaya to ba za a ce wa abokin adawar shi ya rantsuwa ya ɗauki haƙƙin ya tafi, idan bai yi ba ya ji tsoron Allah ya amida wa bi haƙƙi haƙƙin shi. Kenan shaidu guda biyu za a zo da su, wannan shaidun guda biyu su ne za su tabbatar wa wannan mutumin haƙƙi nashi ne kuma ba nashi ba. Haka hadisin idan muka leƙa zan mu gani yana karantar da mu rantsuwa ta ƙarya ita ce ake kiranta al-yaminul khamus, wanda kurum mutum za ya zo yayi dan ya ci haƙƙin wani, kuma lalle wanda yayi rantsuwa ta ƙarya dan cin haƙƙin wani tabbas wannan mutumin ya aikata manya-manyan zunubai wanda yake da hukuba babba a gobe kiyama. Shi ne fushin Allah, Allah ba zai kalle shi ba, Allah ba zai tsarkake shi ba, Allah ba zai kankare mai zunubin shi ba, kuma yana da azaba mai raɗaɗi a ubangijin shi gobe kiyama. Kuma ƙarƙashin hadisin da wancan da wannan da muka karanta zan mu fahimci wata ƙa'ida, shi ne shari'a saɓanin hankali, abinda doka ta rubuta ko da kana ganin kazan nan kaza ne, to abinda doka ta hudi to na gudda ka yi aiki da shi. Waye ya yi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da al'ummar shi, waɗannan mutanen da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya nema ubangiji shi mai wahayi a tabbatar da mai gaskiya a cikin su, ba ai haka ba sai aka kawo ka'ida aka dora, to gashi fa kai da kake da haƙƙi idan ka san haƙƙinka ne ka kawo ƙara ka zo mana da shaidu guda shi idan babu shaidu shi abokin ƙaran naka wanda ka kawo ƙara zai rantse da Allah amma dai bai sani ba wanda ya rantse da Allah akan haƙƙin da ba nashi ba kurum dan ya ci shi ya ci banza to zai haɗu da Allah Allah ya yi mishi da shi koda a matsayinka na alƙali ka san haƙƙin wannan haƙƙin malami in dai babu shaida to baka da hurumin da zaka dauka ka bashi shine malam Bahaushe yake cewa shari'a sabanin hankali koda ka sani kamar wannan kissar da muka bada ta shi Ali ibn Abi Talib da shi da bai yahudi ai ka gani da yazo wurin Shuraih a matsayin shi an san Ali ba yayi ƙarya ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su adilai ne idan sahabban manzo Allah yace kaza ho kaza ne fa sahabban manzo Allah gaskiya yake mafi adilai ne amma dai duk da haka Shuraih yace wa Ali ibn Abi Talib ka tahi ka kawo shaidu guda biyu in dai kana so wannan dir'in ya koma mallakinka wannan kariyar taka ta yaki ta koma mallakinka yace eh yana da shaidu amma dai diyan shi aka ce a shari'a batta amincewa danka matarka wanka kananka babanka su zo su yi maka shaida da haka kame da wannan al'amarin inda kai wata shaida wanda zaka kawo ka kawo mana shaidu guda biyu mun mallaka maka kayanka yace ba aka dauki haƙƙin aka bai wanda ba nashi to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha kunni shi a matsayin shi na mai shari'a kullum idan an zo wannan ka'idar ita za a dora wanda ya kawo ya kawo shaida ya dauki haƙƙin shi idan bai da shaida wanda aka kawo ƙarar ya yi rantsuwa ya dauki haƙƙin idan kuma babu ya saki ya yi rantsuwa to zai haɗu da Allah Allah yana da shi da shi sai hadisi na ƙarshe ƙalƙashin babin daga cikin abubuwan da zan iya fa'idantuwa da shi a wannan hadisan guda biyu kamun mu shiga hadisi na ƙarshe na ƙarshe akan babu lalle idan fajiri ya yi rantsuwa to wannan lahin ko ƙarar da aka kawo yana saraya a ƙarshe in dai ya yi rantsuwa haƙƙi ba nashi bane ba amma dai ya yi rantsuwa aka ɗauka aka ba shi kenan ba wata tuhuma da za a sake yi mai kuma haƙƙi nashi ne ya tafi sai dai kuma ya tunkari abin da yake gaban shi a gobe kiyama kuma idan muka leƙa hadisin zan mu gani yana karantar da mu idan an kawo ƙara gunka a matsayinka na mai shari'a za ka fara sauraron wanda ya kawo ƙara ba wanda ake wanda aka kawo ƙara ba wanda ya kawo ƙara shi za ka fara saurara sannan kuma a saurari wanda aka kawo ƙara shi ne nan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana yake cewa wa da kai kai magana yayi magana aka ce mai to ka kawo shaida sannan kuma in babu shaida shi wancan yayi rantsuwa kuma hadisi idan muka leƙa zan mu gani yana kaurara mana lalle nisanta haƙƙin musulmi kuma kamar yadda muka yi bayani haƙƙin musulmi yana kumsar su ba waɗanda suke azumi ko kuma al-mu'ahid wanda yake ba addinin mu ɗaya ba amma dai yana zamna a cikin mu yana ba da jizya yana tahiyya akan dokokin da addinin musulunci ya dora shi ma idan ka ci haƙƙin shi hakika zaka haɗu da Allah ka Allah yana mai fushi da kai kina wannan yana nuna mana lalle mu nisanci haƙƙin wani sawa'un ya kasance kaɗan ne ko babban lasiya ma cin amana wanin za a bashi sai ya ce ya rantsuwa ya ce ba a bashi ba wallahi tallahi kamar yadda muka karanta a cikin hadisin na wannan karatun na rijalu wa nisa Abdullah ibn Mas'ud yake cewa wallahi tallahi duk wanda ya ci amanar wani za a zo da shi gobe kiyama za a nuna ne wannan amanar da ya ci a cikin wutar jahannama za a ce mai shiga ka dauko yana tunani idan ya shiga ya dauko ta ya tsira za ya shiga ya yi linƙaya cikin wutar nan har sai ya kai zuwa gare ta ya dauko ta yana garanfi har sai ya zo bakin kofar wutar jahannama zai ta kubce mai idan ta kubce zai ta yi ƙasa yace shi ba za a danna shi za ta yi ta tahiyya za ta yi ta bin ta haƙƙilal abad haka kurum shi aikin shi to idan amana 10 ka ci idan amana 100 ka ci amana kaza ka ci Allah kiyaye mu Allah ya setar da mu Allah ya sanya ya nisantar da mu kada ya sanya duniya ta kasance shi babban burin mu a rayuwa Allah sai ya ji abin da muke yi, mu ringa tunano da lahira, mu ringa tunanin da kai wata rana wanda zamu tsaya gaban Ubangiji, kuma duk abin da muka san mun aiwatar a rayuwar mu ta nan duniya, ku tabbas zan mu da rasuwar shi a gaban ki. Allah kiyaye mu, ya datar da mu da ayyuka nagari, ya jaddada imani a cikin zukatan mu, ya nisanya mu nisanta da duk abin da ba namu ba. Hadisi na 360, malai yake cewa an sabu bin Dhahhak al-Ansari annahu bai'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tahta ash-shajara wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala man halafa ala yaminin bi millatin ghayra al-islam kadiban mu'tamidan fa huwa kama qala wa man qatala nafsuhu bi shay'in uzziba bihi yawm al-qiyama wa laysa ala rajulin nazrun fi ma la yamlik wa fi riwayatin wa la'na al-mu'minu ka qatlihi wa fi riwayatin man idda'a da'wa kadhiba liyatakassara biha lam yazidhu Allah illa qillah. Akwai aiki, Allah kara ruha mana asiri. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar shi a cikin Kitabul Janaiz, babu ma ja'a fi qatlin nafs, babu wanda yake mana bayani akan wanda ya kashe kanshi, irin hukuncin da za a yi mai a gobe kiyama. Juz'i na biyu, shahi na 96, hadisi mai lamba ta 1363. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Kitabul Iman, babu tahrimu qatlil insani nafsa, babu wanda yake mana bayani akan haramcin mutum ya kashe kanshi. Juz'i na 1, shahi na 73, hadisi mai lamba ta 110. Hadisi ne wanda aka samo shi daga Sabit bin Dhahhak bin Sa'labah bin Adi bin Ka'b bin Abd al-Ashhal al-Ashhari al-Khazraji al-Ansari. Yana cikin abaka na harko sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a karkashin iti. Su ne waɗanda aka tayi aka tahi sulhul Hudaybiyya, suka dawo suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a lokacin da Usman ya tahi ayi sulhu, ya ɗauko sharuɗɗuka wanda mutanen garin Makka za su gindaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin nan hankali ya tashi, Usman ya shiga, Usman ya kwanya yi ni, Usman bai fito ba daga garin Makka ba, ana tunanin ka aje ko sun kashe shi. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, to wa zai bar mubaya'a? Manzon Allah ya dora da mashi, ya dora hagumi in shi, yace wannan tawa ce, wannan ta Usman ce. Sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su 1400 suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a. Shine Ubangiji ya saukar da aya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Kaga waɗanda suka yi maka mubaya'a, waɗannan mutanen wannan sahabban naka, to ka tabbatar musu hannun Allah ne akan hannayensu, dukkan su Allah ya riga su. Allah ba mu da mushin su. Shi wannan dai Sabit bin Dhahhak yana ɗaya daga cikin waɗanda suka mubayanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, Sabit yana ɗan shekara 80 da aihuwa, kuma haka Allah ya tsawaita mai rai har sai da ya kasance lokacin khilafa ta Zubair bin al-Awwam, har lokacin da Ali ya bar khalifanci, Muawiya ya yi, Yazid ya yi, sai lokacin Zubair bin al-Awwam, lokacin Abdul Malik bin Marwan, daula ta Umayya ta tashi, a lokacin nan Allah ya karbi ranshi. Ina tunanin shekara ta 64 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ka ku gani bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa shekara nawa ya kara? Yana ɗan shekara 80 manzo Allah ya dau, aka dauki ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma a shekara ta 10 aka dauki ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina wurin shekara 54 ya ƙara a rayuwa. Haka wannan Imam Zahabi a cikin Ibn Hajar, a cikin Tahzib ina tunani, a cikin Tahzib juz'i na 1, shahi na 125, ya kawo cikakken bayani na shi Sabit bin Dhahhak. Yake cewa annahu bai'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tahta ash-shajara, lalle shi ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a kalkashin ice, wa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzo Allah bi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa mana a wannan lokacin. Yake cewa man halafa ala yaminin bi millatin ghayra al-islam, duk wanda yayi rantsuwa da wani addini ko ma bayan addinin musulunci, yace kaziban mu'tamidan, yana makaryaci kuma yana mai gangan, ya rantse da wani abu koma bayan Allah koma bayan shari'a ta musulunci, kuma yana misalin ya kasance yau ba Yahude ne ko kuma ba Nasare ne ko ba Mujusi ne ko kuma kahuri ne, kuma yana mai barranta da Allah da manzon shi, yana mai ganganci akan dagangan ya aikata wannan hakan, kuma yana mai ƙarya akan rantsuwar da yayi, yake cewa wannan mutumin fa huwa kama bana, kamar abin da ya faɗa wannan abin zai yabe shi, yake cewa man qatala nafsuhu bi shay'in, duk wanda abin da yake so ya faɗi mana maqta na harko shine idan ya rantse ta, yana ya rantse misalin wani abu zai gama shi da wani, yace wallahi shi bai hute, ko kuma yace wallahi shi ho ba musulmi bane, shi ho kafiri ne fa, ya rantse da Allah kuma yana da gangam, yana mai ƙarya ba wani uzuri ba wata larura ba, yake cewa kamar abin da ya faɗi, idan yace shi ho ba musulmi bane ba, to shi ho abin da ya faɗi mu haka ne fa, wallahi ya hutu da musulunci, ko ya shiga cikin abukan adawo yace a shi ho nasiri fa, kuma da gangam ko dan samun wani abu na duniya, wallahi tallahi shi nasiri, idan yana so ya dawo to tabbas sai ya sake bai la ilaha illallah shi, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana fa huwa kama qala, kamar abin da ya wadi yin hakan ne aka rubuta mai hakan kuma yake, yake cewa wa man qatala nafsuhu bi shay'in, duk wanda ya dauki wani abu ya soke kanshi ya kashe kanshi da shi, misalin ya dauki si ne ya dadara ma kanshi har ya mutu, ko ya dauki huka ya takawa kanshi har ya mutu, yace uziba bihi yawmal qiyamah, za a asabta shi da abin da ya kashe kanshi a ranar tashin kiyama, za a tsira shi yanda yake akta din da yayi ya kashe kanshi, ita zai ta maimaitawa yana yi yana zo malaya mutu biha wala yahya, yake cewa kuma walaysa ala rajulin nazrun fi ma la yamlik, babu addawul ga mutum akan abin da bai mallaka ba, kace misalin in Allah ya sanya na huta daga wannan kofa zan dauki miliyan guda in baka malam Musa, na mallake ta ban mallake ta ba, banda da hurhun da zan yi rantsuwa akan abin da zan yi addawul akan abin da baka mallaka, walaysa ala rajulin nazrun fi ma la yamlik, abin da baka iyawa baka da hurumi baka da tsaka akan shi kace kai addawul akan shi shi ma haramu, wa fi riwayatin a wata riwaya yake cewa wal'anu lil-mu'min ka qatlihi, tsine wa mumuni kurun kaga wani kace Allah tsine mai albarka, yace to kamar ka kashe shi, kuma rantsuwar zata tai tsinuwar zata tai ta kewaya, in ta gani bata cancanta bata fada akan wannan mutumin ba to zata dawo kanka, shine ne ka huwa kama qala fa huwa kama qala, kamar yanda dai ya wadi dai hakan abin zai ya dawo kanshi, yake cewa wa fi riwayatin a wata riwaya man idda'a da'wa kaziba, duk wanda yayi kirkire na ƙarya li ya takassara biha kurum dan yaci haƙƙin wani ya ƙara haɓaka duke shi, yace lam yazidhu Allahu illa qalla, ba abinda Allah zai ƙara mai illa tawaya a cikin rayuwar shi a cikin aikin shi, lokaci ya ja ina tunanin zan mu tsaya aka haka insha Allah sati mai zuwa mun zo zan mu dan yi bayani aka abinda zan mu iya fa'idantuwa da shi ƙarƙashin hadisin, kuma insha Allah mu shiga sabon babi abinda muka wada daidai Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malamanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomarmu, muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya shiga cikin al'amuranka ya biya mana bukatun ya jaddada imani a cikin zakatunmu, Allah taimake mu ya ƙara ruwa mana asiri ya sanya albarka a cikin rayuwarmu da zuciya mu ya sanya albarka cikin abin da ya arzuta mu da shi, Allah taimake mu ya ƙara datar da mu akan sunnar shi ya ƙara ruwa mana asiri, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.